巴基美洋口味啊。wata guguwa ta taso a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya to amma mahukuntan jam'iyyar sun ce ba haka lamarin yake ba
cewar ita jam'iyyar APC bata san da wannan abu ba kuma ta yi kuma yan nemawa APC fitunu ko kuma masu fatan su ga akwai wutar rigima ta tare APC su suka ke wannan labari
kalaman ministan shari'a Abubakar Malami sun tada kura a jihar Sokoto
a matsayin na chief law officer shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata cikin shari'a a Najeriya shi yake aikata ta muna son malami shi fahimce nan jihar Sokoto ba shi haka yin bace
Jama'a assalamu alaikum. Ranar Litinin da ta gabata ne wasu labarai suka karaɗe kafafen watsa labarai da ma na sada zumunta dake bayyana cire shugaban riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, gwamna mai malabuni na jihar Yobe, tare da mai gurbin sa da takwaransa na jihar Niger Abubakar Sani Bello. Wasu rahotannin ma cewa suka yi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya cire shugaban na riƙon ƙwarya. A yayin da aka yi ta yaɗa hotunan bidiyon shigar gwamna Bello a sakatariyar jam'iyyar ta ƙasa a Abuja inda kuma ya ɗare kujerar shugaba. To sai dai kuma jim kaɗan bayan kammala wasu taruka a ofishin jam'iyyar, gwamna Sani Bello a taƙaice ya musanta labarai da rahotannin da ake bazawa na sauyin shugabanci a jam'iyyar.
Ina acting chairman na party, mun ci gaba da aikin party, kuma meeting nake ya taka saboda convention za a yi. Abin da ya kawo mu kenan sannan kuma mu rutsar da chairmomi. To maganar ce ko ba ni ban san inda wannan magana yake ba. Akwai ka'idoji da ake bi in ma haka ne.
Daga bisani kuma daraktan watsa labarai na jam'iyyar na ƙasa Salisu na Inna Danbatta ya yi cikakken bayani akan abin da ya wakana a sakatariyar jam'iyyar.
To abubuwa muhimmai guda uku ne suka faru a wannan babban ofin jam'iyya na ƙasa da ke Abuja. Abu na farko, shugabannin kwamiti na riƙo sun yi taron su. A garin yin taron kuma suka rantsar da shugabannin jam'iyya na jihohi su guda 36 da kuma na yankin birnin tarayya Abuja. Shi aka fara yi da safen nan tare ya yi kewaye armashi, an tashi lafiya sun fito suna murna makaɗa na bin su, ka san yadda wurin nan yake idan ana irin wannan muhimmin taro. To bayan an gama wannan kuma bayan azahar sai kwamitin da aka nada wanda zai aiki akan ba ita wajen jam'iyyar shawara akan yadda za ta raba mukamai ga shiya shiya a fadin kasar nan, shi ma ya kawo rahoton shi. Kuma wanda ya wakilci shugaban jam'iyya na riƙo Alhaji Mai Malabuni a karɓar wannan rahoto shine mai girma gwamnan jihar Niger. Sa'annan akwai gwamnoni kamar guda 9 ko 10 waɗanda sun hallara aka yi wannan sha'anin arziki da su. Aka gama lafiya, na tabbata dukkan gansu ku da kanku ma. Aka yi taro lafiya, aka gama lafiya. Sakataren jam'iyya ta cika da mutane da magoya baya da masoya abin gwanin ban sha'awa.
To me yasa gwamnan jihar Niger ya wakilci Mai Malabuni?
To akwai a cikin tsarin jam'iyyar APC akwai article 14 wanda ya ba wato wanda yake suka fito daga shiya daya da shugaban jam'iyya mai girman mukami damar ya riƙe mishi riko idan baya nan. Shi mai girma Mai Malabuni ya yi tafiya ne baya kasar, shine kawai dalili. Amma duk wani wanda yake wani raɗe-raɗi ko yake yaɗa labari na kanzan kurege cewar an sauya shi ne, ba haka bane. Haka sakataren jam'iyya ya bada sanarwa a nan Abuja tunda safiyar yau da labarin ya fara bulla kafofin yaɗa labarai na internet din nan, cewar ita jam'iyyar APC bata san da wannan abu ba kuma ta yi kuma yan nemawa APC fitunu ko kuma masu fatan su ga akwai wutar rigima ta tare APC su suka ke wannan labari. Sa'annan ita jam'iyyar APC tana da ka'idojinta na fiyar da harkokinta. Idan za a yi musayar wani shugaba ko wani abu irin wannan, suna da ka'idojin da za su yi, ba kawai zuwa za a yi wani wanda ba a san kowaye ba ya ce shi ya ji ya gani an yi, to a ina aka yi, me ya shaidar an yi, waye ya yi, wani taro aka zartar da wannan. To duk babu. Saboda haka wannan labari ina kira ga 'yan ƙasa da masu sauraron waɗannan kafofi na watsa labarai su yi watsi da shi, domin gaskiya babu ƙashin gaskiya ko misƙalar daratun a cikin shi.
Kamar yadda aka sani cewa jihar Sokoto na ɗaya daga cikin wuraren da ake takaddamar shugabancin jam'iyyar APC tun bayan gudanar da tarukan zaben shugabannin jam'iyyar a matakin jihohi, inda bangarori biyu ke da awar gudanar da zabuka daban-daban tare kuma da fitar da shugaba na jiha. Bangaren tsohon gwamnan jihar Sanata Aliyu Magatakar da Wamako na da awar zaben Isa Sadiq Acida a zaman shugaban jam'iyyar, yayin da ɗaya bangaren na Sanata Abubakar Gada da ɗan majalisar wakilai Abdullahi Balarabe Salami suka yi da awar zaben Mai Nasara Muhammad a zaman shugaban jam'iyyar a nasu taron lamarin da kuma ya kai su a gaban kotu. A makon da ya gabata, ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami da tsohon gwamnan jihar Kano Ibrahim Shekarau sun jagoranci wani bikin rarraba kayan tallafi a jihar Sokoto, waɗanda Abdullahi Balarabe Salami ya samar ga jama'ar mazaɓarsa, inda ministan ya ambaci Mai Nasara Muhammad a zaman zaɓaɓɓen shugaban jam'iyyar na jihar.
Chairman zaɓaɓɓe. Na jam'iyyar APC na jihar Sokoto. Chairman tabbatacce. Wanda shari'a ta tabbatar. Alhaji Mai Nasara Sani. Mun bayyana Sokoto saboda an saki ran shugabanni na gari. Shugabanni na alheri, ba shugabanni na tsiya ba ko tsiya-tsiya. Shugabanni masu gina ga masu gina al'umma, ba masu rusa su ba. Kuma shugabanni na tamu ba irin taso ba ce.
To sai dai kuma kalaman na minista sun bar baya da kura, domin kuwa shugaban bangaren na Wamako Isa Sadiq Acida ya kira wani taron 'yan jarida inda ya kakkausan suka akan kalaman na minista.
A mun fahimci Malam Ibrahim Shekarau bayan ya sha kashi a Kano ya yi kulle-kulle ne na ƙarya, ya haɗa kai da ministan shari'a an je ya samu oda kotu ta ƙarya. Allah ya tona mishi asiri, an ta apil kot ta yi watsi da ta maida jama'iyyar nan inda ya kamata. Saboda haka halin da yake ciki yanzu ya ɗauko wannan damuwat ya kwaɗo mun da ita a jihar Sokoto. Abu na biyu, abin da ban mamaki, lokacin da aka yi shari'ar gwamnan jihar Sokoto an ce an kashe mu da ƙuri'a 342, amma musa akwai ƙuri'a wajen 16,000 waɗanda ba a yi zaɓe ba, namun da aka lalata. Sannan mun ba da duk abin da ya kamata na shaida don a tabbatar mana da gwamnan mu. Amma dai an haɗa kai da Abubakar Malami aka kwace mana gwamna. To an yi ta faɗa mana wannan, ba mu yadda ba. Sai gashi an taho ga zaɓen shugabanni, mun yi zaɓe mu lahiya lau. Sai gashi ya ƙulla ya tahi ya sa an yaudari kotu, an amso wai wata court order, wai ga wanda anka zaɓa. Case ɗin ga hoina wurin appeal court. A matsayi ne na chief law officer, shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata cikin shari'a a Najeriya shi yake aikata ta. Muna son malamin shi fahimce nan jihar Sokoto ba shi hakke ba ce. Sannan mun ga abin da ya faru lokacin da aka yi zaben kananan hukumomi a jihar Kebbi. Mun ga abin da ya faru ga Runfate, mun ga ya kasa kawo Runfate, mun ga bala'in da an kai a Runfate. To muna fatan ba wannan hushin ne yake son shi zo shi sauke gare mu, domin ba mu 'yan jihar Sokoto mun haka sai Runfate ba a jihar Kebbi. Tana abin da ba mu mamaki ne ya zama alkali ga abin da aka gaban kotu wurin campaign na siyasa.
Yanzu da yake wurin taron siyasa na wannan kalayan, ba ku ganin kamar propaganda ce ta siyasa kila duniya jira action naku?
Ai mun yi kira ga mai girma shugaban Najeriya da ya cire shi, domin bai cancanci zama ministan shari'a ba in dai har zai zo shi irin wannan a gaban campaign. Ka tuna Malami ya yi rantsuwa cewa zai yi adalci ga dukkan ɗan Najeriya, zai tsare gaskiya, ba zai so wannan ya ki wannan ba, ba zai ɗauki wannan ya bar wannan ba. Ya yi rantsuwa da Qur'ani an karata mishi ya yi wannan, amma ji ya hito ga hili ya gwadi ga wanda shi ka so ga wanda ba shi so. Sannan shi ba ɗan jihar Sokoto ba ne, amma dai yadda ya lalata jihar Kebbi, ya lalata jihar Zamfara, ya lalata jihar Kano, ya so ya lalata jihar Kano, ya lalata jihar Kwara, shi ne kuma ƙetaro ya tona ya so ya lalata jihar Sokoto. Saboda haka ne mai kira ga shugaban ƙasa da shugabancin jam'iyyar APC na ta gaggauta koran Malami, domin shi ba alheri ba ne ga wannan jam'iyyar ta.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Muhammad Nasir. Kimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.